Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya sai hiliyat dalibul ilmi babban malami Bakar Abu Zayd rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Yawa inda zan mu tashi daga cikin sufofi da adab da ladabba na dalibin ilmi shine na 33 as-sidqu gaskiya. Yace sirqul lahaja yin gaskiyar zance gaskiyar rai ya zama na ran mutun rai ne mai gaskiya. Unwanul waqari shine unwani na nutsuwa wa sharafun nafs da daukaka kai da daukaka rai wa naqa'u sarira da kuma tsabtace sirrin mutun ya zama na sirrin zuciyar shi a tsabtace take wa sumul himma da kuma daukakar himma wa rijhanul aqali da kuma rinjayen hankali wa rasulul mawadda ma al khali kuma shine dan aiken kauna tsakanin da halittu duk wanda ya kasance ya sifanta da gaskiya to ya rike dan aike ne na kauna tsakanin jama'a wa sa'adatul jama'a da kuma samun arziki na jama'a duk mujtama da al'ummar da suka sifanta da gaskiya to zai zama na sun kasance suna cikin rayuwa mai dadi rayuwa mai nutsuwa wa siyanatul diyana da kuma kiyaye addini wali hadha kana fardu aini shi yasa yin gaskiya farilla ce da take kan kowa yace fa ya khaibatu man farada fiha ya kai cin tabewa wanda ya sakake cikin gaskiya wa man fa'ala wanda aikata faqad masana bisahu ya cutar da kanshi wa alamahu bi alamahu wa ilmuhu da ilmin shi bi azan da cutarwa yana da ilimi kuma bai sifanta da gaskiya ba to ya cutar da kanshi ya cutar da ilmin shi qala al-auza'i rahimahullahu ta'ala al-imam al-auza'i allama sharama ce ta'allama sirqa kaskaranci gaskiya qabla an tata'allama al-ilma kahin ka karanci ilimi ka karanci gaskiya sai ya zama ilimin kana yana da jagora mai kyau wa qala waqi'u rahimahullah waqi'u yake ce Allah mushi rahama hazihi san'a la tartafiya illa sadiu la yartafiya fi ya ce wannan sana'a mana neman ilimi la yartafiya fi ba mai daukaka a cikin shi illa sadiu sai mai gaskiya duk wanda yake ba mai gaskiya bane ba zai abin nan ba zai samu nasara a ilimi yace fa ta'allama rahimakallah ka karanta Allah maka rahama asirka ka karanci gaskiya qabla an tata'allama ilmi ka hinka karanci ilimi kamar yadda auza'i ya faɗa wasirqu ita gaskiya ilqa'ul kalami shine abkar da zance ala wajihin mudabiqul lil waqi akan ta yadda yake a waqi walaiti qala da kuma kudurinka a iya saninka fasirqu min dariqin wahidin gaskiya ta hanya daya ce amma naqiduhu amma kishiyatta alkazbi ita ce gaskiya fa durubun ita kala kala ce wa alwanun kuma launi launi ce wa masalikun kuma mashiga ce ba shiga daya ba wa audiyatun kwazzabe ne mai yawa ya jama'u hasalatun abubuwa guda uku suke hada ta wannan ya kawo shi ne cikin arsailul islah yace na harko kazibul mutamalliki ƙarya ta hadanci wa huwa ma yukhaliful waqi wal itiqad ita ce wadda ta saba ma waqi kuma ta saba ma abin da ke kuduri kaman ya tamallaku liman ya arifu fasikan kaman wanda ke yin hadanci ga wanda ya san fasiki ne aw mubtadi an ko kuma dan bid'a ne fa yasifuhu bil istiqama sifan taji da cewa mutunan kirki ne irin na mawaka matukar wanda suke mawaka ko sarki ne ko kaza ne sai ta ambato sufofi wanda kwata kwata babu wannan da shi to wannan bai da alaka da su to wannan ya zama na kazibul mutamallik ce ƙarya ce ta neman hadanci saboda wani abin shi suke sifan taji da wannan wa kazibul munafiki da ƙarya ta munafiki wa huwa ma yukhaliful itiqad shine abinda ya saba ma kudurin mutun wa idabiqul waqi'i kuma ya dace da waqi'i kal munafiki kaman munafiki yan taqu bima qawluhu ahlus sunna wal hidayah yana yin furici ya qulu da abinda ahlus sunna da shigayyin mutane suke fada zai rika fadin abinda ya kasance a baki ne amma a zuciya ba haka bane zai sufanta da siffar su a baki a halshi amma kuma a zuciyar shi ba haka bane sai ce ƙarya ta munafiki sai ta ga ta uku kazibul gabi ƙarya ta wawa bima yukhaliful waqi'i da abinda yake saba ma waqi'i wa tabiqul itiqad kuma ya dace da itiqadi kaman ya taqidu salahu sufiyin kaman wanda yake kudurin cewa wani sufi wanda ya wuce gona da ilimi mubtadi'un dan bid'a fa yasifuhu bil wala alika sifan tahiri cewa waliyin Allah ne ga wannan ƙarya ce wadda kazibul gabi ce zuciyar shi ya san ba haka bane yace falzamul jada kai dai ka lazumci kyakkyawar hanya asirqi ita ce gaskiya fala tadgut ala akadil lisani kada kai abun nan kai daga dugudi akan akadil lisani wahala ta halshi wala tandam mushafataika kada ka gama lebanka wala tawtafaka kada ka bude bakinka na digan kai furici illa ala hurufin tu'abbiru an isa suka sadiq sai akan harufa wanda suke nuni akan abin da kai kake jin cewa gaskiya ne fil badin a cikin badin kal hubbi kamar so kai shi dan Allah da gaskiya wal bugud da kuma ki haka nan au isan fi zahir ko abin da zaka ji shi a zahiri kal lazi tudrikuhu al hawasu al khams kamar abin da hawasu al khams suna riska shi shine a san uji wal basar da gani wa shammu da shaki wa zauqu da dandano wal lamsu da shafawa abinda ka gani ko ka ji ko ka shafa ko ka tabbatar da ka hudu gaskiya a cikin wannan abubuwan fasadiku shi mai gaskiya la yaqulu ba zai ce ba ahbabtuka ina son ka ho mubgidin kuma alhali yana kinka wala yaqulu ba zai ce maka ba sami'tu naji wa huwa lam yasma kuma shi bai ji ba wa haka za haka su har karshe wa hazar anta huma haulaka zunun ka kiyaye a ce kana kewayo zato yana kewaye da kai yana kewaye da kai fatakhunuka alazima sai zamana kikkiawan niya kikkiawan kuduri ya ha'ince ka fi sirkin lahaja cikin gaskiya tare fatusajjilu fi qa'imatil kazzabina sai a rubuta ka cikin qa'ima ta makaryata kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa innal abda la yakzubu hatta yuktaba indallahi kazzaba fadariqu damana li hadha hanyar da zaka bi kalamin cema wannan idza na zarka na suka bi kalamin ghayr sadiqun fihi idan zuciyarka tana jayayya da kai cikin wani zance wanda ba gaskiya bane aw taqahara habi zikiri manzilatu sirri wa sharri ko kuma an taqahara ha shine ka hi karhinta ka rika tuna matsayin gaskiya da darajarta duk lokacin da ka shiga wani matsayi ka shiga wani guri kake gabarin ƙarya ta huddani ko barka in mishi shiri ko barin gaya mishi abinda ba shi ba to ka tuna da matsayin gaskiya da kimarta warzilatul kazbi da kaskancin ƙarya wa darakihi da kuma mummunan azabata da zaka yi ta kalka azaba ta kasa wa annal kaziba an qaribun yankashi kuma ka rika sa a ranka ka sani cewa makareci anan kusa ba nesa ba asirin shi zai tono matkar ita ce makami babu inda za ta asirin ta zai tono yace wasta in billahi wala ta'jiz ka nemi taimakon Allah kada ka kasa ko so daya wala taftahali nafsika sabilatul ma'aridi kada ka buda ma kanka ka buda ma kofar kanka kofa ta jurwaye da kamar wanka fi gari ha cikin abinda ba gaskiya ba ma hadarahu shar'u ma hasarahu shar'u abinda shari'a ta ke katange shi ma'ana kada ya zamana kai ta jurwaye da kamar wanka kana nihin wayo ne kake fa ya dalibal ilmi ya kai dalibin ilmi ihzar antamruqa min as-sirqi ila al-ma'arib ka kiyaye kada ka tsaga daga gaskiya ka tsaga ka ji zuwa ga jurwaye da kamar wanka fal kazbu sai ya zamana ƙarya wa asu marami hazihi al-muruq mace mafi munin abun halbi daga cikin wannan kibiya yace al-kazbu fil ilmi ita ce ƙarya cikin ilimi duk ƙarya ce amma babu ƙarya mafi sharri kamar ƙarya cikin ilimi li da'i munafasatul aqran saboda cuta da gubata kana son munafasa da abun nan da sa'anninka haka ƙarya ka sufanta da abun da ba shi ba wa dairanu sumati fil afaq da kuma kokarin so a ce jinka jama'a sun ji sunanka ya watsa a cikin sasanni akan wannan haka rika yin ƙarya yace man tadalla ila sumatin duk wanda ya tsinkaya zuwa ga ji da jiyatarwa fauka manzilatihi sama da matsayin shi rika jijiyar da kai yana shi mai kaza ne shi ai kaza ya ta nuna ma mutane dai wani abin da ba haka bane faliya alam ya sani anna fil mursadir rijalan cewa a madakata akwai mazaji ya hamiluna basairan nafiza suna da basira mai zartaswa wa aqlamun naqida da alqalumma wanda suke masu karhi masu cinnuwa fa yazinuna sum'ata bil athar sai sa auna wannan abin da suka ji daga gare ka da abin da ya tabbata na abin da ya kasance hakan in kana ta ce kai mai kaza ne ko mai kaza ne to akwai wanda labarin zai kai gare shi ya tona ci a wannan zancen ba haka bane na san shi kyarwa nan ba haka bane fatatimmu ta'aritaka an salatu ma'ani yace sai ya bayyana a toza ta ka maka tsirara ta hanya uku na farko faqaru siqa min alqulub sai a hudda siqa ka cikin zukata daga an samu wannan kuma nan gaba duk wanda ya ji zancen ka ta zai kai wannan makareci zahabu ilmuka wa hisarul qabuli kuma ilmin ka zai tafi ba anhwani kuma da samu ihsarul qabul rishin karbuwa duk abin da zaka yi jama'a ba za su karbe shi ba tunda ka sufanta da ƙarya zai na uku an tusa Allah tusaddiqa wa sadaqta azaba ta baza a gaskata ka ba ko kai gaskiya matukar ka sufanta da ƙarya ka an gane sirrin ka cewa ƙarya kake ma mutane ko cikin ilimi ko a mu'amala ta yau to babba uku ba shine cewa ko kai gaskiya ba za a yarda ba wabil jumalat yace a takaice dai fa man yahtarif zukhra fil qawli wanda yake tsuhur wucin kyakkyawar magana fa huwa akhu sahir dan uwan sihiri ne ya dauki magana gyara magana da tsara ta shine wannan kin shine makamashi to dan uwan sihiri ne wala yaflihu sahiru haisu atashi kuma mai sihiri bayya dacewa har abada bai samun najahi da falaha har duk inda yazo wannan yace bahu akhu sahir dan uwan sihiri yana nin kamar yadda annabi ke cewa inna minal bayani la sihira lalle cikin bayani akwai sihiri na 34 junnatu dalibil ilmi garkuwa ta dalibin ilmi me garkuwa dalibin ilmi junnatu dalibil ilmi la adri garkuwa ta dalibin ilmi shine cewa ban sani ba yace wai hati ko hijabu istinkafu minha kuma abinda zai yace mishi shamakin garkuwa wannan shine kin ban sani ba yake cewa ban sani ba wa qauluhu da fadar shi qalu ana cewa in an mishi tambaya dan ka san bai sani ba sai ya rika cewa wasu sun ce kaza wasu suna cewa kaza alhali kawai da yace ban sani ba ya ba kan shirahi wa alaihi akan wannan fa inna nisfal ilmi rabin ilmi shine la adri ban sani ba fa nisful jahali shi kuma rabin jahilci yuqalu an ce kaza wa azunnu ko ina zatan kaza wanda ya siffanta da wannan ya siffanta da rabin jahilci kamar yadda wanda ya siffanta da la adri ya siffanta da rabin ilmi nan ya isa ba alhamdulillah.